Bule.
Mana papa sina fama, mana papa sina fama, mana papa sina fama, mu mana rapa sina rana. Dana zo uchewa se zipara haka haka, haka haka. Kaji angul mara joya haka haka, haka haka. Lila pi kura shinya haka haka, haka haka. Ani yarko atabi shara haka haka, haka haka. Kina gani kode kinchi ido, ido. Kana gani kode kachi ido, ido. Mama mun daukaka ne mamma ke fara saudiya don mun shara fagen duniya gulmun mu suke da mun bayyana wai dan mun fito tap 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 mun fito tap 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 mun yi best 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 mun yi bal 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 mun ci buri 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 mun yi kashi 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 Kasha, minchi buri, 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 minye kasha, 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 kasha. Mama mundauka kane mamma ke fara saudiya don mun shara fagen duniya gulmun mu suke da mun bayyana wai dan mun fito tap 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 mun fito tap 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 minye best 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 minye bal 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 Kina gani kode kinchi ido, ido. Kana gani kode kachi ido, ido.
Mama mundauka kane mamma ke fara saudiya don mun shara fagen duniya gulmun mu suke da mun bayyana wai dan mun fito tap